Sick on the beats.
Baki ki ansa barin taba yafe kin ban wani ba be mine kada fa ki mini kishiya naji gayu suna ce mata ta miya ne ka so sa ka mika wadan uwanka amma ni ke nake so a kulle yomi sai ki bani zuciyar ki da sauri son ki nake ban zo in yaudare ki ba ko min nisan jifa wurin ki zan dawo ko da sarki dauda ne ya wurin gani I'm your whatever goes around, comes around. Mama come see the treasure I found. Been with you is part of my daily routine. I'm sick with your love, you're still the medicine. I promise to treat you right, give you all my heart. Be by your side all through the night and all my life.
Is and diva, anong kinis and daw. Kumin batang basira, lulinis and daw. To salam alaikum baba, salam alaikum mama. Gani da babban yaya mun zo mu lauya gata Habiba Habibti Habibti Habiba Babin baina nana Babin zuciya nana Habiba Habibti Habibti Habiba Babin baina nana Babin zuciya nana
Yeah ni dake ai abada abadun wallahi ni dake ko kina fushi ko kina murmushi wallahi babu inda zaki je bazani ci tuwo in ba da miyan ki ba bazani sha ruwa in ba da kofin ki ba ba mai taba ki wallahi ba mai taba ki ba daga bauchi gidan masa har zuwa gida Habiba Habibti banne komai in banda masa da sauti